Aí. You can buy the big name. Hello, hello, baby. Oh, as I young, as I am young boy. You know I genuine. Nigga was away. Hello, baby. Nigga head away. You are my melody. Chichi cha de bado. Yaji ni mma. Yaji ta ta ta. Ma ma ma. Yoza akai kikirana. Atayi kiche matana. No ya eke mishidana. Ali kewa yunya shedana. Anda ora. Baby anda ora. I'm gonna say, mama now, not yet, I'm sorry. Love of my life don't take me away. Baba now, not yet, I'm sorry. Love of my life don't take me away. Together is a dream, yeah, 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 it's a dream. Forever is a deal, yeah, 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 it's a deal. Masaba mushiria. Mun zama mata da miji, mu ne a hankali mu gyara, ai ni ne namiji. Yau za a kai ki gidana, matsayin ki ce matana. Na ya yage mishi da nan, ali kawai nuna shedana. An ɗaura, baby an ɗaura, aurenmu in ji an ɗaura. An ɗaura, baby an ɗaura, aurenmu. Baby, na ya oje me. Baby, baba ya oje me. Maso ije me, eki ya oje me. Okume ajito dengi jato me. Eka ulele. Lele, 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 epa lele, 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 egi jagi, egi jagi, egi